Duk da ci gaba da yaki da ake yi da cutar corona a Najeriya, hukumar da ke kare yaduwar cutuka ta kasar NCDC ta sanar da cewa an samu mutane 45 da suka kamu da cutar a fadin kasar. Hukumar ta bayyana cewa an samu karin waɗanda suka kamu da cutar ne a jihohin Ondo, Lagos, Gombe, Katsina, Rivers da Nasarawa.
Well, there is no side effect. I'm very pleased that I have got the second
A lokacin da shugaba Buhari yake nuna farin cikin samun rigakafin corona na biyu na allurar AstraZeneca, ya ce ba wata matsala da ya samu a jikinsa. Shugaban, wanda damuwarsa ita ce kamar na wasu 'yan Najeriya na amfani da kariyar fuska, wanda wasu ke cewa yana hana su numfashi, wanda da alamu yanzu zai rage ko daina sawa gaba daya. Duk da haka, jami'an kwamitin yaki da cutar na shugaban kasa na aza alhakin ci gaba da bullar cutar kan yadda mutane ba sa saka kariyar fuska, wanke hannu yadda ya dace, shiga cunkoson jama'a da sauransu, wanda hakan ya sa gwamnati ta dakatar da kulab-kulab da takaita taruwa a bukukuwa da sauran wurare da mutane ke cunkushewa waje daya. Dr. Muktar Muhammad shine manajan kota kwana na kwamitin yaki da cutar corona a Najeriya.
Saboda haka muna kokarin jan hankalin jama'a da kuma hukumomi wanda suke da alhakin kula da jama'a da su tabbatar sun dauki matakai na kare jama'a. Koda wannan zai kunshi daukan hukunci ga waɗanda suka ki bin wannan doka. Abinda za a ƙara la'akari da shi shine cewa wannan cutar ana iya shigo da ita daga ƙasashe da yawa, kuma hukuma tana bakin kokari domin a tabbatar cewa an sa matakai, an kula da duk wani wanda zai dawo Najeriya ko zai shigo Najeriya daga wata ƙasa, an yi bincike yanda ya kamata, shi ma ya bi ka'idoji yanda ya kamata. Sannan kuma waɗannan mutanen idan suka keta doka, to lallai ana daukan hukunci a kansu, wanda ke hukunci ne mai tsanani da ya shafi a dakatar da amfani da passport ɗinsu na akalla tsawon shekara guda ko sama.
Zuwa yanzu a rukunin farko kuma kashi na biyu na rigakafin an yi wa mutane 1,966,228, wato kashi 97% cikin 100. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.